da take jawabi a taron manema labaran a Accra babban birnin Ghana. Sahle Wagzid, tsohon shugabar kasar Habasha, mashugabar tawagar sa ido kan zabe na tarayyar Afirka, tace gudanar da zaben cikin lumana na ƙara tabbatar da demokradiyyar kasar.
African Union election of the nation
tawagar masu sa ido a zabukan kasashen tarayyar Afirka ta yaba al'ummar Ghana bisa jajircewa da suka yi na tabbatar da tsarin demokradiyya, wanda hakan ke nuni da yadda aka gudanar da babban zaben kasar a ranar 7 ga watan Disamba 2024 cikin lumana. Gaba ɗaya tsarin zaben ya ga ka'idojin yanki da na kasa da kasa. Alhaji Muhammad Lamari Zambo, jagoran tawagar sa ido na kungiyar ECOWAS, yace masu kada gura'a su yi zabe cikin yanayi mai kyau ba tare da tsangwama ko takurawa ba. Haka kuma ya kara da cewa tawagar masu sa ido kan zabe ta ECOWAS na taya al'ummar Ghana murna, tare da yi musu fatan ci gaba da samun zaman lafiya, ɗaukaka da ci gaba. Daga ƙarshe tawagar tana jinjinawa shugaban ƙasa mai barin gado Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bisa irin yadda ya jagoranci wannan ƙasa ta Ghana wacce take memba ta ECOWAS na shekaru 8, kuma ta yaba masa bisa jagorancinsa, ƙoƙarin sasanci da kuma ƙoƙarin haɗa kan ƙasashen yankin. Ƙungiyar sa ido ta Commonwealth a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Botswana Dr. Mokgweetsi Masisi yace sun lura an baiwa na ƙasasu da tsaffi fifiko, sai dai kuma sun lura da ƙalubale a wasu rumfunan zaɓe da wurin kaɗa ƙuri'a ya yi wa masu amfani da keken gurage tsaye. Ya ƙara da cewa
with key recommendations will be submitted to the Secretary General and shared with the government of the Republic.
Rahoton mu na ƙarshe mai dauke da muhimman shawarwari za a neka shi ga babban sakatare, kuma a raba zuwa ga gwamnatin jamhuriyar Ghana da basu ruwa da tsaki da sauran jama'a. A gefen taron tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya kuma jagoran tawagar kungiyar ECOWAS Alhaji Muhammad Lamari Zambo ya yaba hukumomi da al'ummar Ghana bisa yadda aka gudanar da zaben kan tsari a hira ta musamman da ya da muryar Amurka.
Alhamdulillah, an yi zaɓe lafiya, kuma yadda aka tsara zaɓen ya yi kyau. Mutanen Ghana sun yi ƙoƙari saboda an yi komai cikin tsanaki, kuma bisa ga yadda dokar zaɓe ta sa. Mataimakin shugaban ƙasa ya tabbatar da cewa ba shi ne ci zaɓen nan ba, nan da nan tun da sassafe ya fito ɗan shekara da rabi ya yi bayani wa 'yan jaridu da 'yan ƙasan Ghana, kuma ya yi ma wannan murna John Mahama wanda ya ci zaɓen nan. Wannan ya ƙara ba da zaman lafiya.
Alhaji Lamari Zambo ya ce yadda 'yan takara ma suka gudanar da yakin zaɓe abin koyi ne ga ƙasashen Afirka.
Yanda kowa ya bi doka, aka bi tsari yanda aka shirya wajen zaɓen nan. Kuma yawancin campaign da aka yi an yi shi ne a kan bukatu na mutane, saboda haka wannan abun koyi ne na cewa an zo zaɓe ta amfani da irin yanayin abun da shi wanda yake neman a zaɓe shi zai yi wa jama'a. Ina ganin wannan abun koya ne.
A daren jiya dai tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama na babban jam'iyyar adawa ta NDC, wanda ya lashe zaben Ghana da kashi 56.55 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, ya yi jawabin amincewa da nasararsa bayan hukumar zaɓe ta ayyana shi, wanda ya lashe zaben ƙasar a hukumance ne. Idris Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.